Ko a sanyi ko ruwa ina yin sai na fito ina yin bara awa mana annai jiki da karci ga kar zuwa cana bambara awa mana annai kwarkwata ta yi yawa akai tana gangara awa mana annai da sa'anni na yara na cikin sutura awa mana annai ta wasu na kallo na wa'yansu na hantara awa mana annai wasu ba salla a cikin masidewara awa mana annai za a kai shara a aje kaɗan gaba